sous, dans boulot. Ouais, menene ya
Kakira, Kakanshi, Kasapta, Kaiyei, Iyei, 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 Kakira, Kakanshi, Kasapta, Kaiyei, Iyei, 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 Iyei,
ne kyau ka gansu shekarar sa wani ciki tafi kyau matan Niger na da kyau matan Ghana na da kyau matan Nigeria wallahi suna da kyau eh suna da kyau baby let's walk ko dan biki TikTok you know I'm a big boy the swag that thing call kere tagi na da video yonki na duet na like na comment ar kiri giret
wow resu
we my god ya muri shela su
shela su shela su shela
Dari yangade abu ya ne Duwan ki na ci shi ko ba miya ne Habina kike so ki bari gali yayi Gali yayi Gali yayi Saboda kyan ki wani ya dena shan giya Jiya soyayya ya kara mini wuya Me kike so ki sani de ina jin biya Ba abinda za su muna koda sun kiya Kina da kyan Kakira Kakanshi Kasapta Kaiyei Iyei 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 Kina da kyau Kakira Kakanshi Kasapta Kaiyei Iyei 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 Iyei
Next in amarya gajiyan da mazaje ke yi saboda mata ne kai da mace aure kai rayuwa ku bit family ba mu yamu yi da su she mata masu hali yarin gano doctor gadget ta fito na ija ta rufe jiki da ijaba na kanon ta ninja bedroom pool ni gwani ne ama teacher ta bani abin dadi sosai da ya fi vanilla
kina da kyau kakira kakanshi kasapta kaiyei
iyei
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 kuna da mata